Today is the last briefing before Nigerians go to the polls tomorrow.
Shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mamuru Yakubu ya gabatar da jawabin karshe gabanin gudanar da zaben nan a Asabar din nan. Farfesa Yakubu wanda ya saki nana ta yawan rajistar da aka bawa masu kada kuri'a sama da miliyan 72 da yawan rumfunan zabe ya ce kowa na da izinin zuwa rumfar zabe da wayar salula ya dauko hotuna amma banda cikin zagaye na dangwala kuri'a wato cubicle.
Maximum security is provided before the election, during the election.
Shima babban sufetin yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya halarci taron hukumar zaben da ba da tabbacin kula da tsaro a dukkan lokacin zaben. Adamu ya ce jami'ai za su arzuci tashoshin zabe amma ba tare da makamai ba, da haka ma ba buƙatar wata firgita ko zulumi ga jama'a. Duk da hakan na nuna ba zulumin bindige duk wanda ya yi yunkurin satar akwatin zabe kamar yadda shugaban Buhari ya sanar. Babban sufetin ya ce za a damƙe duk wanda ya nemi haddasa fitina da gurbanar da shugaban kotu. Dan majalisar dattawa daga jihar Kebbi Sanata Yaya Abdullahi ya buƙaci 'yan bangar siyasa to su guje wa tada husuma.
Wanda duk yazo ya kawo hankali da hankali a rungumar zabe ya mahi karfin barawo, don barawo dukiya ne zai saka ya je ya zauna ya amfani da shi. To wanda yazo ya kawo rikici a wajen harkar zabe, wato yana son ya dakushe muradin mutane. Ga mutane inda sun kazo sun kai niyya, shi yazo don sakakin kanshi, don wani mutum ya bashi tarosisi, ya bashi naira 500 ko 100, yazo ya zauna wai ya sha kwaya, yazo ya zauna zai ji akalar jama'a gaba dai hidda ƙarya. To ai wannan shi ba wai barawo bane, makiyi ne na jama'a gaba dai.
Taron na ƙarshe gabanin zabe ya samu halartar masu duba zaben na kungiyar Afirka ta Yamma ECOWAS karkashin jagorancin tsohuwar shugaban Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.